This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a yi kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mutu hanyar sadarwar intanet a kodiyo shi kuke so akan voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa da wani sabon shirin inda za ku ji cewa akalla mutane 23 suka rasa rayukansu bayan wasu hare-haren kunar bakin wake da aka kai a birnin N'Djamena na Chadi.
Wani mutane ne akan mashin sun su biyu sai suka taho da gudu suna kan su shiga sai ɗan sanda suka tsare su. Tsare sun da za su shiga sai shi ɗaya daga ciki sai ya fasa abin da ke cikinsa.
Idan muka je Najeriya za ku ji cewa sabuwar gwamnatin jihar Bauchi ta soke duk wani shirin bayar da filaye da tsohuwar gwamnatin ta yi. Sannan idan muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji irin matakan da shugabannin addinai ke ɗauka domin ɗorewar zaman lafiya. Muna kuma ɗauke da labarin wasanni. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran. An kashe akalla mutane 23, haka kuma wasu su 100 sun jakkata sanadiyar wasu tagwayen harin ƙuna bakin wake da suka auna 'yan sanda a babban birnin Chadi. Jami'ai a birnin N'Djamena sun ce an kashe mahara guda 4 a harin da aka kai a helkwatar kwalejin 'yan sanda da ke Chadi. Nan take dai ba a samu waɗanda suka ɗauki alhakin kai harin ba, amma jami'ai na zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram masu tsatsauran ra'ayin addini. Ministan yaɗa labarai Hassan Sila Bakari ya faɗa a wani gidan talabijin ɗin gwamnati cewa 'yan Boko Haram na kuskure wajen auna Chadi. Ya ƙara da cewa za a fitattaki 'yan ta'addan marasa bin doka kuma za a karya musu laggo a duk inda suke. Ƙungiyar 'yan bindigar da mazauninta ke Najeriya ta kai hari a wasu ƙauyuka a jamhuriyar Chadi da ke kusa da iyakar ƙasashen biyu. Ƙasar Chadi dai na ɗaya daga cikin ƙawayen da ke taron dangi don yaƙar 'yan bindigar, kuma madugun ƙungiyar ta Boko Haram ya maida martani ga shugaban ƙasar Chadi ta yi masa barazana.
Shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir ya koma ƙasarsa yau Litinin daga Afirka ta Kudu, inda ya watsi da umarnin da wata kotu a birnin Pretoria ta bashi na ya tsaya a ƙasarsa har sai an yanke shawarar ko a kama shi bisa ga laifukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangi. Sanye da fararen tufafi irin na ƙasarsa, shugaba Bashir ya gaida mutane riƙe da sandar dogarawarsa a lokacin da ya isa birnin Khartoum yana cewa Allahu Akbar. Shugaba Bashir ya je birnin Johannesburg don halartar taron ƙolin tarayyar Afirka, amma kotun duniya ta nemi a kama shi a lokacin da yake can. Kotun dai ta zarge shi da laifuka guda 10 ciki har da kisan ƙare dangi da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da kuma goyon bayan mayakan sa kai na Larabawa don su kwantar da tarzomar da aka yi a birnin Darfur cikin shekarar 2003. Shugaba Bashir dai ya daɗe yana ƙin bin umarnin kotun. Wani mai shari'a daga kotun duniya ya nuna rashin jin daɗinsa kan yadda Afirka ta Kudu ta kasa kama shugaba Bashir. Kafin shugaba Bashir ya je Afirka ta Kudu, Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira akan a kama shi. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya faɗi cewa dole ne a mutunta umarnin kotun duniya, haka kuma dole ne a aiwatar da hukuncinta.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara tattaunawar neman sulhu tsakanin ƙungiyoyin mayakan Yemen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta a lokacin da Saudi ke ci gaba da jagoranta kai hare-hare ta jiragen sama akan 'yan tawayen Houthi a babban birnin Sana'a. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga mayakan gwamnati da mayakan 'yan tawaye da su tsakaita wuta don ba da taimakon jinƙai na aƙalla tsawon makonni biyu, kasancewa za a fara azumin watan Ramadan, wanda ya kamata ya zamanto lokacin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ban Ki-moon ya yi wannan furucin ne a birnin Geneva, inda manzansa na musamman Ismail Quaid Cheikh Ahmed ke ƙoƙarin gabatar da wasu tarurruka da wakilan gwamnatin shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi da 'yan tawayen Houthi waɗanda ke riƙe da babban birnin Yemen.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Watanni daga Njamena babban birnin Chadi na cewa wasu yankunar bakin wake sun kai hari a shalakwatar rundunar ƴan sandan ƙasar da wasu wurare lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 23 kana wasu da dama suka jikkata. Malam Sunusi Muktar mazaunin garin na Njamena ne ga kuma ƙarin bayanin da ya mana.
Eto wallahi harin nan dai mutane ne na farko an kai hari a ainihin babbar Chadi office nan birnin Njamena da kuma makarantar da ake karantar da aikin ƴan sanda. To na farkon da aka kai dai a wancan ainihin babbar Chadi office shine wayansu mutane ne akan mashin sun biyu sai suka dago da gudu suna son su shiga ƴan sanda suka tsare su. Tsare sun da za su shiga sai shi ɗaya daga ciki sai ya fasa abin da ke jikin sa. Shi kuma ɗayan ya buga wannan mashin din ya wuce. Nan a lokacin mutane da yawa farara wato farara hula da yawa da kuma ainihin ƴan sanda suka mutu anan. Sannan a can bangaren makarantar koyar da aikin ɗan sanda ɗin shi ma wani mutum ne ya je ya ajiye ainihin wata mota haka bayan ya tafi motar ta fashe a wannan gurin. Dalibai da suke karatun koyon aikin ɗan sanda ɗin da yawa sun mutu da kuma mutane haka dai kawai fararen hula masu wucewa. Bayan an zo an taru ana wasu suna kallon abin da ya faru wasu suna gudu kuma sannan wani kuma kara kawo wata motar ita ma ya zo sake fakata a wannan gurin.
Ya zuwa yanzu an san adadin mutanen da suka mutu a wannan hari?
Na cewa mutum 27 sun mutu kuma mutum 101 sun ji rauni. Har ma gwamnati ta nemi duk wani wanda yake da sha'awa ya zo ya taimaka da ainihin jini da za a kara wa su mutanen da suka ji rauni.
Yaya birnin na Njamena ya kasance bayan da aka kai wannan hari? Shin kuma an baza jami'an tsaro?
To gaskiya a daidai lokacin da aka kawo wannan harin wato a take kawai sai kake gani ko ina mutane sun rikita kowa ya riga ya mutane duka sun tsorata suna ta gudu ko ina kawai gudu ake yi. To amma bayan awa ɗaya zuwa awa biyu da faruwar wannan al'amarin shikenan komai dai sai kake gani kaman ya tallafa. Amma su ainihin jami'an tsaron an dubga su ne a daidai gurin da ko kuma guraren da waɗannan hare-hare guda biyu suka ainihin faru. Ko da yake ita kanta babbar komisariya ko kuma babbar caji ofis na birnin Njamena din ba ta wuce kilomita ɗaya da fadar shugaban ƙasa ba. To saboda haka kaga gurin ne wanda yake da dai an bari har ma lokacin ainihin kofar fadar shugaban ƙasa za ka wuce bai wuce mita 5 da ainihin kofar da za a shiga din ba ake wucewa. To da gaba ɗaya aka tare wannan hanyar gaba ɗaya aka buga ƴan sanda suka ainihin wato tare gurin gaba ɗaya.
Ya zuwa yanzu su hukumomin ƙasar me suka ce game da wannan hari?
An yi taro na gwamnati na gaggawa za a tattauna a ga wanne mataki ya kamata a dauka. Saboda haka dai muna saurari mu ga wanne mataki gwamnatin za ta dauka. Amma dai wanda mutane sun riga sun tsorata ƴan makaranta sun koma gida ma'aikata sun koma gida yanzu dai shikenan mutane suna dan gudanar da harkokinsu dai kamar yadda aka saba.
Alan Sunusi Muktar kenan wani mazaunin birnin Njamena. To sai mu ce Allah ya kyauta. Daga batun harin na Njamena bari mu koma Najeriya inda sabuwar gwamnatin jihar Bauchi ta soke duk wani shirin filaye da tsohuwar gwamnati ta yi ga wasu rukunin mutane. Ga wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Yanzu haka cikin wasu mutane a jihar Bauchi ya dora da ruwa saboda batun da sabuwar gwamnatin jihar ta yi cewa ta soke duk wani fili wanda tsohuwar gwamnatin ta bayarwa wasu rukunin mutane. Sannan kuma motoci da injinan da ke bada sanyi da kuma injinan bada hasken wutar lantarki wato generator da aka sauya a kalarsu, gwamnatin ta ce za ta bi sako-sako da lungu-lungu domin a dawo mata da su. Dr. Aliyu Tille shine sakataren kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi ta yanzu ta kafa, ya yi ƙarin bayani kan batun.
Sunana Aliyu Tille, secretary na kwamiti ɗin mika mulki ga sabon gwamna a jihar Bauchi. Well, abinda muka bankaɗo gaskiya abubuwa ne masu yawa wanda ke buƙatar gyara. Cikin abubuwan da muka gani akwai ishu na filaye wanda aka bayar ba akan ka'ida ba wanda tsohon gwamna Malam Isa ya sa hannu a kai. Akwai ishu na motoci waɗanda da kai mulki tare da shi ya ba da approval wanda ya saba wa ka'ida. Sannan akwai ishu na the generators in local government sabbi. Sannan akwai kuma ACs guda 5,000 wanda China haka aka baiwa da jihar Bauchi su ma also suna da matsala.
To sai dai ana sabasin tsohon kwamishinan gwamnatin Malam Isa Guda ya ce duk abin da gwamnatin ya gudanar suna bisa ka'ida ne.
Sunana Salisu Ahmad Barau, tafawa Balewa, tsohon kwamishina mai kula da harkokin addinai da zamantakewan al'umma, kuma har ila yau wanda ya kula da ma'aikatan watsa labarai. Ni a matsayina na kakakin shi gwamna Isa Gude da ya tafi, abin da na sani shine wato dukkan abin da mai girma gwamna ya yi, waɗanda suka kai matsayin sai an kawo su Executive Council, wato majalisar zattarwa ta jihar Bauchi, an kawo su kuma an tattauna a kai, sannan Executive Council ko kuma majalisa ta ba da daman su. Ka kawo misalai akan filaye wanda ake magana na gidan gona, to waɗannan ni ban san wayansu irin filaye ake magana ba. Na san maganan generator, ni a ɗaya nake daga cikin kwamishinoni, ni ban san wannan labari ba, domin ni ba bani ba.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Tuma da Allah, daga batun filaye a jihar Bauchin Najeriya sai na haɗin kan manyan addinai, amma a jamhuriyar Nijar, inda aka yi wani taro da zai ƙara tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a tsakanin mabiya addinin Islama da na Krista. Ga wakilin Mura a Amurka, Sha'ibu Mani, a wannan rahoton.
Dogon tsinkaye da matakan rigakai ya sa haɗakar ƙungiyoyin addinin Islama da na mabiya addinin Kirista mai suna Amana tsara tare latuci a gonin ginda zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin musulmi da kiristoci. Liman Tukur Abubakar na ɓangaren addinin Islama ya kawo tashi hujja.
Saboda mu jawo hankulin juna, mu musulmi muna masu bi addinin musulunci, muna da masu yin wa'azi, su masu bi addinin Kirista suna da masu yin wa'azi. Kenan muna so kowa ya ja hankalin mabiyanai masu ba da labari cikin rediyo da talabijin da wurare na zama da makarantattu da masallatai, kowa shi tsaya bisa addini ne. Kada a samu tsangwama tsakanin musulmi da Kirista.
Kenan liman, akwai wani tsinkaye da kuka yi?
Akwai. Ai kasa an ce in gemin dan uwarka ya kama da wuta kana iya kashe hawa mana karwa. To wannan abu shine muke fata kada Allah ya kawo mana shi cikin wanga gari namu na maradi da jahar mu ta bare da kasar mu ta Nijar. Dan saboda ai ana tattaunawa da bai baci.
Kenan ta mukan riga kai ne.
Shi ko an ce alukatu khairu min ilaji. Kai riga kai ka cuta ta sami ka, yayi sai ta sami ka karkade ma magani.
Dokar wannan mataki na canza miyo tsakanin biya addinan guda biyu ya gamsar da kowa da kowa. Reverend Hashimu Hayya na URN Danger ya bayyana nashi ra'ayi kamar haka.
Abu ne mai muhimmanci, abu ne kuma na jin daɗi na farin ciki, domin a gashi wa gaban nan addinai nan guda biyu zaune wuri guda suna tattaunawa akan hanyoyin da za a bi a ga an zauna lafiya a tsakanin mabiya waɗannan addinai, domin a kawar da wani rikici na addini da wani tashin hankali.
Ya zamantakewarku take tare da musulmi
a ƙasar Nijar gaba ɗaya, ana iya cewa abin farin ciki ne, abin kuma yabawa ne yadda Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin sannan a cikin zaman mu a nan ne ya maradi tsakanin Kirista da musulmi da ma Niger. In ba an ce maka wanga Kirista bane, wanga musulmi ne, baka iya sani. Zaunan lafiya ba mai tsangwama wani.
Ko da ma zaman lafiya abu ne da magabata ke alfahari da shi kowane lokaci, ga yadda shugaban majalisar da'ira Malam Ayuba Musa ya kawo tashi gamsuwa.
Mutanen garin mu sune musulmi da Kirista, yau ga sun haɗu wuri daya suna shawara ta zaman lafiya. To lalle wannan abu ya mu dadi, kuma yana cikin dama abinda mu meri ya dame mu.
Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
Karfe 5 ne saura kwata, kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labarin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyinna
daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
An so mafafata wasannin neman gurbi a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2017. Za ku ji bayanai har ma da rahotanni. Kasashen Mali da Senegal sun sami kaiwa a matakin semi-final na gasar cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20. Wani ɗan ƙwallon Najeriya ya yanke jiki a tsakiyar filin wasa, ya faɗi ya mutu. To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni. Ni ne Murtala Faruk Sanyinna. Bari mu soma da sakamakon wasannin neman gurbi a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka da aka soma fafatawa a ƙarshen mako. inda kasar Togo duk da barazanar ajiye dan wasan gaba na kasar Emmanuel Adebayo da aka yi a makon jiya. Dan wasan ya taimakawa kasar ta yi nasara a wasanta da kasar Liberia a jiya Lahadi. Adebayo din ne dai ya jefa wa Togo din kwallo ta biyu wacce ta bata nasara din akan Liberia da ci 2-1. Mai horar da ƴan kwallon Togo ne dai ya bayyana ajiye Adebayo din daga kungiyar kwallon kasar sakamakon kin halartar sansanin horarwa cikin lokaci da yayi. To sai dai tuni da dan wasan ya daidaita lamura tsakaninsa da kocin, kuma yanzu haka nasarar ta dora Togo din daga cikin nasama a rukunin su na A na wasannin na neman gurbi din. Kasar Kamaru ce ke jagorancin rukunin M bayan da ita ko ta doke Mauritania da ci 1 mai ban haushi. Kasar Misira ma ta doke Tanzania da ci 3 da nema, tana kuma jagorancin rukunin G, yayin da a rukunin B kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta karbi bakuncin Madagascar ta kuma doke ta da ci 2-1. Kasar Habasha ma ta jagoranci rukunin J bayan da ta doke Lesotho da ci 2-1. Sudan ta doke Saliyo da ci 1 da nema, yayin da Congo da Kenya da kuma wasan Equatorial Guinea da Benin duk suka karkare a kunnen doki da ci 1-1. Kasar Ghana kuma ta yi wa Mauritius abinda wakilin mu na Ghana din ya kira cin kaca a wasan su na neman gurbi din a rukunin H. Daga birnin Accra ga wakilin mu Baba Yakubu Makeri.
Apple's crashing a chance here, and we've got the opener, wonderfully worked goal. And a chance for number two, Jordan Ayew to score at this time.
A lokacin da Ghana Black Stars kenan take yi wa kasar Mauritius cin kaca a ƙarshen mako jiya, Ghana ta fara gangamin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2017 inda ta lallasa kasar Mauritius da ci 7-1 a wasanta da farko a jiya Lahadi. Ƴan wasan Ghana da tun tashin farko ne suka rika kai hare-hare wanda suka yi sanadiyar wargajewar ƴan wasan Mauritius har Black Stars da ta samu nasara cikin sauki. Christian Achu shine wanda ya fara zura kwallo bayan minti 10, Jordan Ayew kuma ya ƙara wani kwallon bayan minti 17. A lokacin da wasan ya kai minti 20 da uku ne, dan wasan Olympics Marcel Jordan Ayew ya bata ɗan wasan baya na Mauritius ya tura wa captain Asamoah, shi kuma ya taba kwallon cikin sauki sai raga. Da yin minti 30 ne da wasan, Asamoah kuma ya ƙara wani kwallon a raga, kwallayen Ghana suka zama hudu. Shi ko dan wasan gaba na Mauritius Jean Pierre Sophy ya kwanta bauna ne tsakanin ɗan wasan baya Ghana, ya saka kwallo daya a daidai minti 32 da wasan. Daga bisani kuma Jordan Ayew ya sake jefa wani kwallo wanda ya kawo ƙarshen zagayen na farkon da kwallaye biyar wa Ghana. Mauritius kuma na da daya. Jeffrey Schlock da David Akam mai wasansa a Chicago Fire a ƙasar America su ne suka ƙara kwallaye 1-1 a zagaye na biyu. Sai dai ko din Ghana Avram Grant ya nuna rashin jin daɗin sa ga yanda wasan yaron nasa yayi ƙasa a zagaye na biyu.
In the first half we started very well, and then the second half I don't know why, but we slowed down.
Yace a zagayen farko mun faro wasan da kyau, sai zagaye na biyu kuma nayi mamakin yanda abubuwa suka juya, amma dai wannan nasara zamu ce farawa ce mai kyau. Ghana dai ita ce ta zo ta biyu a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka yi a wannan shekara da ci da kasar Cote d'Ivoire ta mata ta hanyar bugun penalty. Ɗan wasan na Black Stars dai sun sha suka a wurin al'umman kasar Ghana akan rashin nasarar daukan kofin nahiyar Afirka, da haka bai zama abin al'ajabi ba da Black Stars ta yunkuro ta yi wannan gagarumin nasara. Captain Asamoah ya yi lokaci a bayar wasan yana cewa
it's a very good start for the Black Stars, and I'd like to congratulate everybody. You know, this is over, this is the first game, and we keep on working hard.
Ko shakka babu wannan farawa ce mai kyau, kuma ina mika barkata ga kowa. Yanzu ne aka fara wasan, kuma zamu yi aiki tukuru mu tabbatar da mun ci gaba da irin wannan nasara. A nasa bangare kuwa ko din Mauritius Akbar Ibrahim cewa yayi
took time to get in the game, the two early goals put us out of the game. Personally, we do our best against a very good team.
Mun yi bakin kokarin mu, amma kwallaye biyu na farko su ne suka kashe mana gwiwa, amma a gari na dai mun kokarta a fafatawa da muka yi da babban kungiya kamar Black Stars. A ranar 5 ga watan Satumba ne Ghana za ta fafata da kasar Rwanda a can birnin Kigali a wasan rukuni na biyu, sannan kuma ta amshi bakuncin Mozambique a nan Ghana a cikin watan Maris din baki. Baba Yakub Makeri, sashen Hausa na muryar America, Accra, Ghana.
A Najeriya ma kungiyar Super Eagles ta kasar ita ce ta karbi bakuncin makwabciyar ta a kasar Chad, inda a filin wasa na Ahmadu Bello da ke garin Kaduna Najeriya ta doke Chad da ci 2-1. Gulahan Salami da Odion Ighalo ne suka zurawa Najeriya kwallayen, to amma duk da korar dan wasan Najeriya Ogenye Onaji da alkalin wasa yayi, hakan bai yi wani tasiri ba ga kasar ta Chad, ita ma makwabciyar Najeriya din wato kasar jamhuriyar Niger ta soma ta tafa fitukar ta neman gurbi a gasar ta cin kofin Afrika tare da samun nasara bayan da ta karbi bakuncin Namibia ta kuma doke ta da ci daya mai ban haushi wannan lamarin ko ya faranta rai tare da karfafa gwiwar yan kasar ta Niger kamar yadda wakilin mu a Maradi Shaibu Mani ya aika da rahoton
A gasar tankade da rere ne hidda gwani ga gasar cin kofin kasashen nahiyar Afrika a Gabon. Colombia na Niger yayi nasarar samun maki 3 a gida tare da maki takwarata ta Namibia da ci 1 mai ban haushi. A nasarar da ƴan ƙasa ke yabawa sabon coach François Zawi ɗan ƙasar Cote d'Ivoire ya kawo dauki ga Niger. Malam Sanusi Ibrahim shugaban club ɗan ƙasa a Maradi yayi mana nazarin ita wannan wasa.
Gaskiya akwai mana na aljibalu ta yi tunda shine da kwallo sai ban a ci akwai dadi sosai ma a ci shine ake so da kaka ci amma kuma a ga ya yake bin nan ke leda kamar da mara da kicewa in an diba mana tana aljibalu kasa ta yi kenan akwai equipe mai kyau baya tana yi garden na yi akwai attack kuma zawi wanda sabon coach din kowa ya san shi wanda mai koya da ƴan wasa ya gode hazaka Cote d'Ivoire ya je Congo ya gode kenan ba sabo bane kwace ne wanda sa aikin shi sosai yanzu dai abinda muke nema kasa duka ta bashi hadin kai sun don da kalli balan ya gama zanta kaje kallo kenan akwai goyen bayan Niger 100%
a dai bangare na ji ta bakin wadansu mabutan kwallon kafa a Maradi shin ya kuka ji da wannan sai suka tofa albarkacin bakin su
gaskiya alhamdulillahi kwallo wasa ta yi kyau saboda a lokacin baya kwallon da aka dore yi ba ta yi kyau ba irin dai ta bana eliminator din ga ta bana me muna sa ran Allah raga inda coach din ga yazo muna sa ran Allah ekip din ma za ta kawo abun kallo
da ina rena kaga kurakurai
wanda na fara gani na fara dai daga gwamnati ya kokari ya tallafa saboda balu tana ɗaya daga cikin abubuwan ke hiduma kasa suna kuma tana ɗaya daga cikin uwan da ai kasa a san kasa ku a san ina ne kasa
lalle na ga mai na sabuwa ba irin wanda muka sani ba can kuma ina ganin coach wanga da aka dauko François Zawi lalle ya zo mamu dan ya azan Niger basa hanya lalle in Allah ya yarda nan gaba kwallon mu sai ta yi ba mu mamaki ta ba mutane mamaki zanta amma sabin gida aka sanya gaskiya mun gane mun ga gaskiya sun iya ta kwallo wanda lalle in Allah nan lokaci kadan mutane su ganin mamaki sai hakuri tukun yanzu harko ne muka shirya in Allah ya yarda zuwa gaban Allah ramna saran sai mun ba duniya mamaki game da ƴan kwallon mu
Shaibu Mani Maryam Amerika daga Maradi a Jamhuriyar Niger
Kasashen Afrika biyu da suka saura gasar kwallon kafar matasa ƴan ƙasa da shekaru 20 ta cin kofin duniya a ƙasar New Zealand wato Mali da Senegal da sun tsallake zuwa wasannin kusa da na ƙarshe wato semi-final na gasar ƙasar Mali dai ta baiwa duniya mamaki sa'ad da ta doke zakarun gasar a hasashe wato ƙasar Jamus ta hanyar bugun penalty Jamus din ce dai ta soma saka kwallo a raga a rabin lokacin wasan na biyu to amma Mali ta sami farke cin inda wasan ya tashi a kunnen doki da ci 1-1 daga bisani kuma a bugun penalty Mali din ce ta dauke girma bayan da ta yi galaba da ci 4-3 to sai dai kasar Senegal kan bata fuskanci irin wannan matsalar ba domin ko kwallo daya tilo da ta zura ita ce ta bata nasara akan Uzbekistan da ci 1 mai ban haushi Senegal din za ta kara ne da zakarun gasar wato Brazil wace ita ma a bugun penalty ta doke Portugal da ci 3-1 yayin da ita ko kasar Mali za ta fafata da Serbia wace ta fitar da kasar Amurka da ci 6-5 ita ma a bugun penalty To bari mu karashe da wannan mummunan labari na mutuwar wani dan wasan Najeriya David Onia wanda a ranar Asabar din nan ne a tsakiyar filin wasa yake jiki ya fadi rahotanni sun ce Onia dan shekaru 30 da ke taka leda a club din T-Team na kasar Malaysia ya yanke jiki ya fadi minti 3 kacal da soma wasan su na sada zumunci tsakanin club din sa da yake rike da mukamin captain da kuma kungiyar Kelantan inda cikin gaggawa aka dauke shi zuwa asibiti To sai dai ba a gama wasan ba tilas aka jingine ta a minti na 60 sa'ad da aka sami labarin cewa Onia din ya zan babu a wannan kakar wasannin ne dai marigayin ya soma bugawa club din na kasar Malaysia kwallo To da wannan kuma muka zo karshen shirin labaran wasanni na wannan makon a madadin wakilan mu Baba Yakubu Makeri da Shaibu Mani na Maradi da sauran abokan aiki Murtala Faruk sanin nake muku fatan mu kasance lafiya
Yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
A wannan wata ake cika shekaru 800 da kafa kundi mafi muhimmanci a tarihin Burtaniya, kundin da a wannan ƙasa ma muke karramawa a zaman harsashi na yanci da nau'in gwamnatinmu. A ranar 15 ga watan Yuni na shekarar 1215, a jikin wata ƙorama da ke daf da kogin Thames a kusa da London, Sarki John na Ingila ya nemi yin sulhu da wasu hakimai da dagatansa da suke yin tawaye ta hanyar buga hatiminsa akan babban kundin yancin walwala wanda aka fi sani da sunansa na harshen Latin Magna Carta. A bisa dukkan bayanai da ake da su, Jan Sarki ne mai azabtar da jama'arsa. Yana sanya musu haraji mai tsanani fiye da sarakunan da ya gada. Idan mutum bai iya biya ba, ana kama ƴaƴansa maza ana yin garkuwa da su. Waɗanda ake zargi da rashin biyayya kuma ana kashe su ne ba tare da an yi masa shari'a ba. A saboda katsalandar da yake yi a harkokin cocin Ingila, an kwace masa duk wasu hakkokinsa na hudar addini. A saboda rasa ikonsa a yayin da yake fuskantar bayananan tawaye kuma a wani yankurin ceto kagararsa ta mulki, Sarki John ya amince da jerin wasu korafe-korafe guda 66 da aka gabatar a kansa, ya kuma yi alkawarin cewa daga lokacin zai rika mutunta dokokin ƙasa. Haka kuma ya yi alkawarin cewa su ma sarakunan da za su biyo bayansa za su rika mutunta wannan kundi. A yau dai da yawa daga cikin tanade-tanaden wannan kundi ba su da amfani, a saboda sun shafi dokokin gado da hayane na sarautar gargajiya ta wancan lokacin. Amma kuma nunawar da wannan kundi ya yi cewa shi kansa mai mulkin ƙasa zai rika yin aiki da dokokin ƙasa da kuma ayyana cewa kowane ɗan adam yana da ikon fuskantar shari'ar adalci idan an tuhume shi da aikata wani laifi, sai kundin na Magna Carta ya zamo alama ta ƴancin walwala, ƴancin bil'adama da kuma mulki bisa doka a faɗin duniya. Shekaru 400 bayan nan, a lokacin da Turawa mulkin mallaka na Ingila suka fara zuwa wannan yanki na duniya, sun taho da kundaye da sarakuna suka basu na kafa yankunan mulkin mallaka, kowanne dauke da tabbaci na ƴancin da ke kunshe cikin Magna Carta. Daga bisani a lokacin da 'yan mulkin mallakar suka yi yakin neman ƴancin wannan wuri daga Ingila, sun yi ne domin tabbatar da irin wannan ƴanci na walwala da ke tsarin mulkinmu. Har ya zuwa yau, kundin Magna Carta muhimmiyar alama ce ta ƴancin walwala. Shi ne harsashin ƴancin da bil'adama yake da shi daga mulkin danniya da kuma kasancewar babu wani wanda ya fi ƙarfin doka ko da ku sarki ne shi. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga Maryam Dauda da takaitattun labaran duniya.
An kashe akalla mutane 23, haka kuma wasu su 100 sun jakkata sanadiyar wasu tagwayen harin kuna bakin wake da suka auna 'yan sanda a babban birnin Chadi. Jami'ai a birnin N'Djamena sun ce an kashe mahara guda 4 a harin da aka kai a helkwatar kwalejin 'yan sanda da ke Chadi. Nan take dai ba a samu waɗanda suka ɗauki alhakin kai harin ba, amma jami'ai na zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram masu tsauran ra'ayin addini. Shugaban ƙasar Sudan Omar al-Bashir ya koma ƙasarsa yau Litinin daga Afirka ta Kudu, inda ya yi watsi da umarnin da wata kotu a birnin Pretoria ta bashi na ya tsaya a ƙasar har sai an yanke shawarar ko a kama shi bisa ga laifuffukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangi. An fara tattaunawar neman sulhu tsakanin ƙungiyoyin mayaƙan Yemen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta, a lokacin da Saudi ke ci gaba da jagoranta kai hare-hare ta jiragen sama a kan 'yan tawayen Houthi a babban birnin Sana'a.
Tuma sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu ne, sai kuma gobe in Allah ya kama za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Tiani gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Leathers Christian da ta bada umarni, da kuma injiniyanmu ne Mr. Bill Mahmud Lalo ke ciya, ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.